أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da izinin Allah maɗaukin sarki da taimakon shi da kamawar shi bayan ƙare littafin mai albarka shine Muwatta Malik. Zan mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari, wanda yana daga cikin abubuwan da zan magani asalin sunan littafin nashi. Ana cewa Al-Jami'u Sahih don saboda takaicewa kawai, amma zan mu ga sunan asalin shi, sunan littafin na Al-Imam Al-Bukhari. Abinda zan yi tahi a kan shi nan manhaji na karatun shi littafin shi ne, na farko muka farkon karatun yanzu farko dai karanta wani abu da muqaddima, ina nufin darasin, ba darasin yanzu bai darasin zai tahi duka, karanta wani abu na muqaddima ita ce ta Al-Imam Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar, wannan hadis sari ko kuma hudas sari, wanda shehi inganci kiranta da hudas sari, muqaddima akan shi littafin wanda Al-Imam Ibn Hajar yayi. Muka bashi minti 15 muka karanta, dan saboda yana da kyau kamar madkhal ne ga shi Sahih Bukhari. Duk wasu asrar da abubuwa da Al-Imam Al-Bukhari ya sa da walagwale na ilimi cikin littafin nashi, a wannan muqaddimar za a same su. To dukkan mun hudda su wasu abubuwan da ya kamata a same su a ciki. Mu bashi minti 15 in ya so kuma karatun littafin, sai zamana mun bashi minti, mun bashi wancan 15 in yaso shi mun bashi minti 30 daidai gwargwadon wannan lokaci yadda ya bada, kuma ba wani dalili bai sa aka samu wucewar abu. Kuma karatun tahin zai gudana kamar yadda yake rubuta shi ne, darasu sanad, dirasatul sanad, karanta sanadin hadisi, sanadin hadisi kuma karanta shi da huddo fawaid din da suke ciki da mazajin rijalus sanad da na Al-Imam Al-Bukhari, da kuma karanto samun lataif al-isnadiyya, dan saboda manhaji ne zan bu kamar yadda salafus salih magabatan mai su karanta littafin hadisi, in su karanta hadisi an Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya suke, yadda suke bi, kuma suka samu ilimi albarka. Yana karanta sanadin kuma da zuwa babe na harko ne, na zuwa hadisi 60 da wani abu, sannan kuma sai karanta matani, tarjama harfiya, mi tarjama shi harfiya, sannan sai sharhi wanda ya kumshi fawaidin hadisi da wannan kuma cikin sauran shuruh na littafin magabata. Kuma darasi ne wanda muke kokarin mu yi hakuri a bisa kan shi tsawon rayuwa har kullun insha Allah ta'ala. Muna fatan wata rana a ce an waye gari a ce ga yau darasi na karshe ne ga wannan littafi mai albarka, kuma ya zaman durhuskin suna tattare suna ajiye kenan. Wannan shine kuma babban madan, saboda meye makasudin, meye manhaj, manhaj shine fa'idan tuwa game da wannan littafi da samun ilimin da ke cikin shi daidai gwargwado, abin da yake cikin shi na ilimi, abin da yake cikin shi na fawaid. Ba karanta ya so yace wani hadisin zai ga an taho ka san shi, yanzu misali hadisin harko kamar da zan mu ga innamal a'malu binniyat, kowa ya san shi. To amma hanyar da zan mu bi ta yadda an karanta shi kin, mutum zai samu wani abu wanda yake bako ne, tabbas zai yi cewa duk da na san hadisin nan, amma yanzu da aka yi darasin shi ga wasu abubuwa har na karu da su, na fa'idantu da su daidai gwargwado. Sai kuma bayanin kamar shi tartibin darasin zai tahi a haka ne, a bisa haka insha Allah ta'ala. Na farko zan yi muqaddima a darasin yau, tarjama ta Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tarjama ta shi su farkon sunan littafin na Al-Imam Al-Bukhari, ana cewa Sahih Al-Bukhari ko kuma a ce Al-Jami'u Sahih, kamar yadda kun ga yadda yake rubuce kawai Sahih Al-Bukhari aka ce, amma asalin sunan littafin kuma gashi nan a ƙasa wanda yake Al-Jami'u Sahih, asa Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, kina asalin sunan da shi Al-Imam Al-Bukhari ya sa mishi. Kuma me yake nihi da wannan sunan? Abin da yake nihi, ya fara kiran shi da Al-Jami', dan saboda kamar yadda muka gani wallafa-wallafa na ilimin hadisi an kasa su kamar kashe-kashen da muka gani a cikin mara ta ilimin takhari wannan dirasatu wa dirasatu al-asanid akwai masanid akwai sunan akwai kaza akwai wannan ma'ajim mujam mutabarani da sauransu kamar yadda muka gani to cikin mu akwai wanda ake cewa al-jami in an ce kuma kowanne da kai tsarin da malamai suka hauda suka aza wanda in ya cika wannan tsarin sai a sa shi ga irin sunan da yana cikin layin kaza kamar yanzu musnad mun ce shine wanda ya zana a wancan darasin wanda aka yi shi a bisa tsarin wannan baruya ta sahabbai in aka zo sahabi Abi Hurairah masalan Abu Hurairah za a zano hadisan shi gaba daya sai sun kare ba ruwan shi da zancan bisa dahara yake zance bisa tsarki bisa sallah bisa azumi ko zakka shi dai kawai bukata shi tattaro dukkan hadisan Abu Hurairah masanid kenan in ya kare to haka nan to shi kuma al-jami kamar yadda zan mu gan shi ina ga insha Allah al-jami me yake nufi shine littafin da ya tattaro dukkan wasu abubuwa na lamarin addini shine wanda ya tattaro babu guda tara daga cikin babubuka na lamarin addini kuma wannan babubukan guda tara sune in littafi ya kumshe su za a kira shi da cewa al-jami za a kira shi da al-jami ba sai ya cika wannan babubukan wasu suna takaita su ma a takwas guda taran wannan sune al-aqaid ya kumshi bayanin aqida akwai a cikin sahih al-bukhari kamar yadda zan mu gani akwai a cikin al-ahkam zan mu gani hukunce hukunci akwai asiyar sira akwai a ciki al-adab akwai a ciki adabu kaza akwai at-tafsir duka a ciki akwai kamar yadda zan mu gani akwai al-fitan fitan na ciki a ciki shi ma zan mu gani ya dauki kuma shi kuma asharadi sa'a su ma duka zan mu gani asharadu sa'a a ciki duka akwai al-manaqib ya akwai a ciki a wajen wasu kuma hadda az-zuhud wa raqa'iq wanda suka dauka cewa al-jami ya hada abu takwas su ne wa'annan da muka ambata wanda kuma suka hada cewa ya hada abu tara su ne har ya gama da az-zuhud wa raqa'iq wannan duka zan mu ga al-imam al-bukhari yace kitabu kaza haddudan duk kuma ya kakkasa su ta yadda suka rarraba dan yana da adadin abwab adadin babubuka guda 197 adadin babu guda 197 kitabu kaza kuma duka ya kakkasa wannan abubuwan ne sune yayi kokarin ambata a ciki duka gabaki daya kenan shine yasa kira shi da al-jami al-musnad musnad kuma shine sai ya kira shi da musnad na saboda yana cikin kutubul usul littafi ne na usul wanda asalin shi al-imam al-bukhari zai ka hadisi kamar yadda zan mu gani daga sanadin shi daga malamin shi shi ma daga malamin shi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan littafi ne na asali shine musnad ne ya tattaro da sanadin mai littafin as-sahih kuma wanda saboda ya ambace shi ne da as-sahih dan saboda as-sahih al-mujarrad shine awwalu kitabin ullifa ala sahih al-mujarrad farkon littafin da aka wallafa akan sahihi kadai da shardan ta siha shine na al-imam al-bukhari rahimahullah al-muqtasar taqaitacce ya ambace shi da taqaitacce dan saboda kamar yadda ya bayyana cewa abinda ya kawo cikin wannan sahihin yana hardace da hadisi yace 200 sahihai wasin din na bar su dan saboda kauce ma yawaitawa kenan abinda yake wanda ya kawo wannan 9000 ne da wani abu kenan kagan an kwatamta dole zai kira shi da al-muqtasar ga abinda ya hardace ma na sahihai in sun ce hadisi 200 ko da hadisi 1 ne yana da sanadi 10 ya zo ta hanya 10 hadisi 10 ake daukan shi kamar zan mu ga fa'idar tikrari a cikin sahih al-bukhari min umuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamarin annabi sunanihi wa ayyamihi yana wannan shine sunan littafin abinda ya kuma fasara sunan littafin nashi kenan abinda ya sa ya bashi wannan sunan dan ba haka bane kawai zai sa sunan haka ashwaiyan kawai doko ya sa kowace kalma daga ciki da abinda take nihi a cikin sunan littafin tana komawa zuwa ga abinda shi littafin kanshi ya kumsa yawa abinda zan biya gaba kuma sai sharhi sai tarjama ta al-imam al-bukhari takaitaccen tarjama takaitacce amma ba mai tsawo game da rayuwar al-imam al-bukhari ba dan komai ba dan saboda dillitahin da zaka yi zai karanta yana da kyau ka karanta tarihin mai shi mawallafin shi dan saboda san shi a san hidimar da yayi da kokarin da yayi a cikin wannan littafi nashi da ma sauran da ilimin addini gabaki daya. Na farko sunan shi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sunan shi nasabul Imam al-Bukhari, nasaba shi afwan shine Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Barzibah al-Ju'fi, fajadduhu Barzibah dubida ismuhu bi fatahi al-ba al-muwahada, kenan sunan kakan nashi wannan al-Ju'fi, yasa ake cewa al-Ju'fi maulahu, kabila shi da aka raba shi zuwa ga Ju'fi kin nasaba ce nisbatul wala, nisba ta wala ba wai dan kabila su bace, dan kakan shi ya musulunta a hannun shi wannan da ake cewa Ju'fi kin. Hafiz ibn Hajar yace wannan shine abin da yake shahararre akan sunan Barzibah, sunan Barzibah a Farsanci ma'anar shi shine Azzari, wanda yake manomi shine wannan sunan al-Imam al-Bukhari kenan. Kakan nashi Mughira ibn Barzibah ya musulunta akan al-Yaman al-Bukhari, wali na shugaban garin Bukhara. Yaman Bukhari an nasaba mishi shine nisba tawala, an ce mishi Ju'fi ba dan ya kasance daga kabilar ba. Na gaba ina aka aihi al-Imam al-Bukhari, an aihi Imam al-Bukhari cikin garin Bukhara wanda yana daga cikin manyan gariruwa, daga cikin gariruwan Mawara an-Nahar, tsakanin su da garin Sarmak inda tahiyya ta kwana 8. An aihe shi a ranar Juma'a bayan sallah ga kwana 13 da suka wuce na Shawwal, watan Shawwal yana da kwana 13, kuma bayan Juma'a bayan an huto sallah shekara ta 194 aka aihi al-Imam al-Bukhari. Wannan aihuwar shi kenan da garin da aka aihe shi. Na gaba kuma nash'atuhu wa bada'u talabuhu lil ilm, tashin shi da fara kwan neman ilimin shi. Ma'aihin al-Imam al-Bukhari ya rasu tun yana karami, ya rasu yana gaban ma'aihiye shi, sai al-Imam al-Bukhari ya fuskanta akan neman ilimi tun yana karu yaro karami. Hakika ya bada ya fara bada hadisi kamar da al-Imam al-Farbari ya bada ruwaya, ya bada labari. Farbari yana cikin masu ruwaya sahih al-Bukhari daga Muhammad ibn Abi Hatim Warraq al-Bukhari, yace naji al-Imam al-Bukhari yana cewa an min ilhama har da ce hadisi wa ana fil kitab, ni ina cikin dan yaro karami tun yana dan yaro karami. Mutu kam uti alayka izaka, yace mishi a lokacin shekarunka nawa, yace asharu sinin, tun lokacin ina shekara 10, tun yana dan shekara 10 Allah ya sa mishi har da ce abubuwa har zuwa lokacin nake cewa lokacin da na kai shekara ta 17 na har da ce littattafan duka na al-Imam Ibn al-Mubarak da waki, kuma na san maganganun wannan malaman yana nihin malaman fiqhu a wannan lokacin a shekara 17. Yace sannan ma'aihiyata ta huta tare da ni da dan uwana zuwa ga haji, lokacin da na kai shekara ta 18 sai na rubuta littafi na wanda ake cewa qada'i sahaba wa tabi'in, sannan yace sannan sai na rubuta at-tarikh a Madina a kabarin gurin kabarin Annabi alayhi salatu wassalam. Zan mu gani cikin musannafat insha akwai at-tarikhul kabir, to wannan at-tarikhul kabir kin akan ilmin rijal ne, ya rubuta shi a kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin Madina, kuma yana dan shekara 18. Yace na kasance ina rubuta shi cikin dare mai haske. Kale yace wa qalla ismun fi at-tarikh illa wa lahu indahu qissa, yace babu wani sunan wani namijin da gana kawo a cikin at-tarikhul kabir sai ya kasance ina da qissa akan shi, ban kawo ta bane dan saboda gudun littafin yayi yawa, kenan takaice shi ne. Na gaba sai neman ilimi na al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ya shagalta da neman ilimi tun yana karami, kuma da sauraron hadisi, ya ji karatu, ya saurari hadisi daga malaman garin su, kamar misalin tun yana karami Muhammad ibn Salam da Muhammad ibn Yusuf al-Bikandi da Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi da Ibn al-Ash'as, wanda wannan duka zan mu gansu a cikin littafin al-Imam al-Bukhari yana ruwaya daga gare su. A Makka kuma ya ji al-Imam al-Humaidi farkon wanda ya fara ambata a cikin littafin shine al-Imam al-Humaidi a cikin sahihi. A Madina kuma ya ce na saurari hadisi daga Abdul Aziz al-Ausi da Mutarrif ibn Abdullah da sauransu, sannan ya tafi zuwa ga mafi yawaicin gariruwa kamar su Khurasan da Sham da Misr da garin Iraq da Baghdad, so diyawa ya shige su zuwa wajen neman ilimi, neman ilimin hadisi. Abu na gaba da takaitawa ne muke, zaka'uhu wa quwwati hifzihi, abin da ya shahi an gakin al-Imam al-Bukhari kaihin kwakwalwar shi da Allah ya bashi da kuma karhin harda. Ya kasance Allah jikan shi da gawhara mai karhin harda ne ko mai yau harda ce abu ne nan da nan lokacin da ya kasance a wajen masu wanda suke bada hadisi. Mun gani wannan malamai da suka jarraba shi guda 10 akan sanadin hadisi nan saboda su ga itiqanin shi kuma suka tabbatar da lalle cewa al-Imam al-Bukhari yana da karhin harda. Shi yasa al-Imam Abubakar da yake cewa ma ra'aytu misl Muhammad ibn Isma'il, ban taba ganin mutum ba kamar Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. Kana ya akhudhu al-kitaba min al-ilmi fa yadallu alayhi itla'a, yana amsal littahi na ilimi yayi mishi duba guda ya hardace dukkan abin da yake cikin shi a so daya. Kallo daya yake ma littahi ya hardace duk abin da yake ciki bai bukatan memeta. Kin kaga wannan farla ce ta zakira in shiga sunan labaro da ya kawo da dama. Ibn Hamdawai yake ce naji Bukhari yana cewa na hardace hadisi 100 sahihi kuma na hardace hadisi 200 wanda suke ba sahihi ba. Kenan kaga wannan yake nuna mana karhin hardashi da Allah madaukin sarki ya bashi. Abu na gaba, wani abu daga cikin yaban da malamai suka ma al-Imam al-Bukhari. Hakika al-Imam al-Bukhari ya kasance a wajen malamai wanda suke sa'annin malaman shi da sa'annin shi duk sun yi ta bayani akan faralar shi da matsayin shi da Allah madaukin sarki ya bashi wanda ya dace da shi. Hakanan wanda suka yi zamani da shi da wanda suka zo bayan shi, manyan malamai guda biyu, hafizai guda biyu, Zahabi da Ibn Hajar al-Asqalani cikin mu'allafat insu sun ambaci Zahabi cikin Tazkiratul Huffaz, Ibn Hajar cikin Tahzibut Tahzib ya ambaci matsayin da al-Imam al-Bukhari yake da shi da kuma yaban da malamai suka mishi. Na daga ciki abinda Abu Isa Tirmizi yake cewa, dan Tirmizi yana daga cikin daliban shi, yake cewa Muhammad ibn Isma'il inda Abdullah ibn Nir fa qala lahu lamma qama ya Aba Abdullah ja'alaka Allahu zainu hadhihi al-umma, yake cewa ya kai baban Abdullah, ubangiji Allah ya sanya ka ka zamana kai ne hasken ado na wannan al-umma, yace kuma sai Allah ya karba addu'ar tashi malamin shi ne. Al-Imam al-Bukhari yake cewa na kasance idan na shiga wajen Sulaiman ibn Harb sai ya ce mana bayyana na galado shuba, bayyana mana kurakuran shuba, wanda shuba wanda ake cewa jabalun min al-huffaz, a wajen ana ambatan harda da sanin hadisi shuba karshe ne. Amma al-Imam al-Bukhari yana da fahimtar da hayyana iya hudu kurakuran shuba. Muhammad ibn Abi Hatim waraqul Bukhari yake cewa naji Ja'far al-Bikandi yace law qadartu an azida min umri, da a ce yace ina da ikon in bada wasu kwanuka daga cikin kwanuka na Aba Imam al-Bukhari, yace wallahi da na aikata, dan saboda mutuwar shi mutuwa al-umma ce, ni kuma mutuwa ta mutuwa ce ta gama garin mutane, wanda shi ma ba wannan bane, shi ma malami ne. Zahabi a cikin Tazkiratul Huffaz yake cewa kana ra'asan fi zakat, shugaba ne a wajen kaifin har da kaifin basira, ra'asan fil ilmi shugaba a cikin ilimi, shugaba a cikin wara'u, kuma shugaba a wajen ibada. Yana faɗa cikin littafin shi al-Ibar yace yana daga cikin mahardata ilimi, yanda kunnuwa yake a wajen fahimta, bayan shi bai bar wani wanda yake kama da shi ba har zuwa yau, in ji al-Imam Zahabi. Hafiz Ibn Hajar a cikin Taqribut Tahzib yake cewa Abu Abdullah al-Bukhari dutsi wajen harda kenan, shugaban duniya cikin ilimin hadisi. Al-Hafiz Ibn Kasir cikin Bidaya wa Nihaya yake cewa shugaban malaman hadisi a cikin zamanin shi, abun koyi da shi a cikin sa'annu, kuma abun gabatarwa a cikin sa'annin shi da duk wanda suke tare da shi. Yace Bukhari ya kasance karshe ne a wajen kumiya da sadaukantaka, kuma da kyauta da wara'u da gudun duniya, dan har ya kare rayuwar shi bai yi almi ba, yana ta hima addini hidima. Yana daga cikin al-ulama wal-uzab allazina asaru al-ilma ala zawaji wa litahi, ya hada malaman da har suka kare rayuwar su. Daga ciki akwai Imam al-Bukhari, Ibn Taymiyyah, Imam an-Nawawi, kenan Bukhari yana cikin su, har ya kare rayuwar shi bai taba yin almi ba, yana tuma ilimi hidima. Abu na gaba, musannafatuhu, rubuce-rubucen shi, mun yi sanin shi kawai da sahih al-Bukhari, ba a san ba, mafi yawanci ba daliban ilimi ba da malamai ba a san ba littattafan da al-Imam al-Bukhari ya rubuta, dan su suka yi wannan shi ya shahara. Ce al-Imam al-Bukhari ya bar ma duniya littattafai wanda har abada ana ta amfanuwa da su cikin ilimin hadisi, na daga cikin littattawan shi akwai al-adabul mufrad wanda sannan littahi ne sai kuma littahi rafa'ul yadaini fi salat daga hannuwa ci littafi bayani akan daga hannuwa cikin sallah ay juz'ul qira'atu khalfa al-imam karatu bayan liman shi ma littahi guda imam al-bukhari birrul walidai kan biyayyan ma'aifa al-imam al-bukhari littahi guda at-tarikhul kabir wancan wanda ya rubuta a kabarin annabi yana dan shekara 18 da al-awsat tarikhul awsat da tarikhus sa tarikhus sagir wajen guda uku ne wa khalqu af'alul ibad da ad-du'afa da al-jami'ul kabir da al-musnadul kabir da at-tafsirul kabir da kitabul ashriba da kitabul hiba da asama sahaba sunayen sahabbai da ma wasu da yawa wanda al-imam al-bukhari ya wallafa cikin ilimin addinin musulunci wasu daga cikin su mafqudai ne ma'ana suna daga cikin littattafan da ba a samun su amma mafi yawaicin su ana samun su suna nan littattafan ne ana amfanuwa da su a cikin ilimin hadisi Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya mishi gafara kuma Allah madaukin sarki ya ba mu albarka ta karanta wannan littafi nashi kuma Allah madaukin sarki ya arzuta mu da ikhlasi cikin hada da ayyuka ya kare mu daga dukkan abin da yake bata ayyuka na riya da sum'a da makamantan su yanzu kenan kai tsaye insha Allah ta'ala sai mu fara cikin babu na haru kitab na haruko da al-imam al-bukhari ya kawo yawa bismillah karanta mu
كتاب بدء الوهي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مجيرة البخاري رحمه الله تعالى باب كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من بعده
وأنهم سنن بابا كينا كرنت حديثكم
حدثنا محمد حدثنا
الحميدي كما يدعون
كفار الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد بن الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم
التيمي
أنه سمع القمة بن وقاص
الليثي
يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى مرأة
yawwa wannan shine babu na farko kitab na farko da al-imam al-bukhari yayi cikin wannan littafi nashi mai albarka shine kitab bada'ul wahyi littafin da ke bayanin farkon fara wahayi qala shaykhul imam al-hafiz a shaykhul imam al-hafiz yace kenan wannan asalin littafin na al-imam al-bukhari ne to wannan magana marubuta ne kamar yadda zan mu ga marubutan al-Imam al-Bukhari wanda suka rubuci littafin su ne suka faɗa ba shi bane ya faɗi cewa qala shaykhul imam al-hafiz dan shi ba zai yabi kanshi ba ya rika cewa al-Imam al-hafiz haka nan kin ne hafiz kin ne amma shi bai rubuta bai faɗa shine abu abdullah baban abdullahi muhammad ibn isma'il kawai wani ga an ce bai taba an yi kuma ana kiran shi da abu abdullah yana daga cikin alkunyar da bayyana dan amma kuma ake mishi alkunyar Isma'il Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin kenan kaga abin da yake nuna cewa marubuta ne daga gare shi suka faɗi wannan har da cewa rahimahullah kenan da shine ya rubuta ba zai faɗi haka ba yace babun kaifa kana bada'ul wahyi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baban da ke bayanin yaya farkon fara wahayi yazo daga annabi yazo ma annabi alaihi salatu wassalam wannan shine farkon abin da al-Imam al-Bukhari ya fara a cikin wannan littafi nashi al-Jami'u Sahih mai albarka to yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah ji kanshi a Fathul Bari yake cewa malamai sun yi itiradi sun yi huto na huto ga al-Imam al-Bukhari ma'ana sun yi itiradi akan cewa me yasa bai bude littafin nashi ba da khutuba innal hamdalillah ko kuma alhamdulillah sannan yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa wanda kuma ya faɗi abin da makasudin shi ya bude da hamdala da kalmar shahada dan kwatamta hadar annabi alaihi salatu wassalam dukkan wani lamari mai muhimmanci da ba a fara da hamdala ba wannan lamarin yankakke ne kuma ya akai Bukhari bai fara ba da hamdala a cikin littafin shi haka nan a wata ruwaya cewa dukkan khutubar da ba a yi kalmar shahada cikin ta ba kamar yankakken hannu ne to me yasa bai kuma an san cewa wannan hadisi ne guda biyu da Abu Dauda ya huddo shi daga Abi Huraira amsa yace daga wannan tambaya shi daga wannan itirari da suka mishi cewa khutuba ba wajibi bace a dauke ta a cikin siyaki daya ba a ce ba ga wani siyaki na khutuba wanda dole kowa shi zai bi in baka ba kai kuskure wani ya fara da khutubatul haja innal hamdulillah wani ya fara da hamdala da shi ya fada daga bakin shi alhamdulillah rabbil alamin kaza kaza ko makamancin wannan kenan babu wani wata khutuba da aka ce ga ta ita ce wajibi duk daga khutubatul haja ita ce ta hifadala amma ba a ce ba ita ce wajibi dole duk mai khutuba duk mai littafi duk mai rubutu ya fara da wannan to yace Imam Ibn Hajar yace babu wannan yace bari abinda ake ni kawai shine a kawo wani abinda zai bude a buda da shi yayin nunin manufar mutun a cikin abinda yake so ya fada to kuma gashi ya fara tarjuman littafin da farkon fara wahayi kuma da hadisin da yake nuni akan manufar shi kamar yana nihin cewa ne na fara da magana cewa innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka suna da niyya man ban niyya ta a cikin wannan Allah zai bayyana ta kuma ga ta ya bayyana muna gani kamar yana fada mana wannan ne kenan sai ya takaita game da yin abin da yake zicin shi bai huddo ya bayyana ba kirar a cikin a rubuce kenan kawai hadisin innamal a'malu binniyat ya buda shine khutuba ta littafin shi dan saboda ya nuna cewa babban manufa ta a cikin wannan abu shine manufa neman Allah neman manufar huskar Allah manufar shi shine neman ladan Allah kenan shine hikimar kawowa da farawa da innamal a'malu binniyat amsa kuma gami da amsa ta farko da suka ce ga hadisai nan an kawo suke nuna cewa duk abinda ba fara da khutuba ba da hamdala ko khutuba ko kaza wancan hadisan dai da muka ambata yace Imam Ibn Hajar Allah ji kanshi yake cewa amsa akan wannan cewa wannan hadisan guda biyu basu bisa kan sharadin sahih al-Imam al-Bukhari ko dukkan su daga cikin su yace ko da mun sallama cewa hadisai ne wanda ana iya yin hujja da su sai dai kuma ba wajibi bane akan cewa dole sai an yi nudiki da wannan hamdala sai ka fade ta a da baki ko sai ka rubuta ta kenan tana yiwa ce fadar abin shi yayi kawai daga baki hamdala shi da salatin shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta yayi iktifa'i yau wadatu da wannan bai rubuta ba haka nan al-Imam Muslim ma haka ya buda ta ne duk da shi yayi muqaddima yayi hamdala yace yayi kalmar shahada wajen azalin tahin shi kuma bai ambata ba wa kenan kyakkyawan niyya ce yake nuna mana kawai rubuta tan ma bai rubuta ba a zuciyar shi ya ambaci abin shi yayi kasalin abin shi kuma Allah ya bayyana kyakkyawan ne shi wannan baban kenan yayi fada yace babun bada'ul wahayi baban da ke bayanin fara wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a gaishe kuma ce da fadar Allah yake cewa inna auhayna ilayka mun yi wahayi zuwa gare ka ya ma'aikin Allah kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuhu da annabawa da suka zo bayan shi kenan duka wannan tarjuma ce ta baba magana ce ta baba to kuma da an yi sosai ya fara hadisi na farko yace haddasan al-Humaidi al-Imam al-Humaidi ya ba mu labari al-Imam al-Humaidi shine babban malamin shi wanda yake na Makka kenan tarjuma yanzu kuma marwayatan hadisi al-Humaidi shine Abdullah ibn Zubair ibn Isa al-Qurashi al-Asadi al-Humaidi al-Makki malamin Makka ne Ibn Hajar yace siqatun hafizun faqih babban malami ne babban malami mai fiqh kuma ajallu ashabi ibn wa manyan daliban ibn Uwayna ne yana daga cikin at-tabaqatul ashira ya rasu a Makka radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala hakim yake cewa Bukhari ya kasance idan ya samu hadisi ya zo mishi ta hanyar Humaidi bai ya kawo shi ta wata hanya daban dan saboda yana daga cikin siqa hufaz manya-manyan hufaz daga cikin malaman Bukhari shine al-Imam al-Humaidi ko malamai suka ce daga cikin walki a cikin ladaiful isnadiya zan magana shi kenan humaidi shi kuma nan gurin shi sunan shi abdullahi ibn zubair kuma sai yace qala kenan humaidi sai yace haddasana sufyan sufyan ya ba mu labari kenan namijin musahadi sanadin nabiyu sufyan ibn uyaina ibn imran maimun al-hilali abu muhammad al-kufi summa al-makki shi ma dan garin makka ne suka ne hafizun faqihun imamun hujja sai dai a ƙarshen rayuwar shi ya samu canji ya kasance yana tadlisi daga siqat yana daga cikin manyan shugabannin adabakatu samina dabaka zamu ga me yake nihi da dabaka a cikin bayanan ibnu hajar yana daga cikin mafi sabati a cikin balaman al-imam al-bukhari al-imam al-umam al-humaidi wannan kenan rajul nabi kenan na uku daga cikin shine yahya ibn sa'ad yahya da yace yahya ibn sa'ad yahya ibn sa'id al-ansari afwan yahya ibn sa'id al-ansari kenan shine yahya ibn sa'id ibn qais ibn amr ibn sahal ibn sa'alaba ibn al-haris ibn zayd ibn sa'alaba ibn ganam ibn malik ibn najjar al-ansari al-madani tabi'un mashhur tabi'in shahararre yana daga cikin manyan shugabanni na musulunci ya karbi shugabancin madina ma kuma mansur ya gabatar da shi zuwa ga iraki ya bashi alƙalanci yana daga cikin kabilar hashimiya Allah ji kanshi kenan wannan na cikin sanadin namiji na bi kenan namiji na uku afwan shi kuma sayyaha ibn sa'id al-ansari yake cewa akhbarani muhammad ibn ibrahim at-taymi muhammad ibn ibrahim shine ibn al-haris ibn khald ibn sakhar ibn amir ibn ka'ab ibn sa'ad ibn tamim ibn murra kana kasirul hadis ya kasance mai yawan hadisai ne ya rasu Allah ji kan shekara ta 120 bayan hijira rawalahul jama'a jama'a sun rawaito daga gare shi ma'ana kutubul sunna sun rawaito daga gare shi sai kuma na gaba daga cikin rijalus sanad manyan malaman da al-imam al-bukhari ya amso daga gare su shi kuma yace annahu sami'a al-qamah ibn waqas al-laysi yaqul ya ji al-qamah ibn waqas al-laysi al-qamah shine na biyar kenan al-qamah ibn waqas da tashaddidul qaf kenan waqas laysi al-madani shi ma malamin garin madina ne siqa ne sabatun hafiz min as-saniya duk wanda yake akwai wanda suke cewa sahabi ne ma amma kuskure ne an aihe shi a zamanin annabi alayhi salatu wassalam a khilafa ta abdul malik wata magana kenan ma ba sahabi bane ba tabi'i ne to wannan alƙama din yake cewa yaqul yana cewa sami'tu umar ibn al-khattab ala al-minbari kun naji umar dan khattab abu sa minbari yana cewa kenan kuma wannan shine sanadin al-ladaiful isnadiya fa'idar da zan mu samu cikin sanadin wannan da aka zanu ga su mutanen mun zano su daga cikin wanda abinda zan mu doka na ilimi cikin wannan sanadin malaman al-imam bukhari na farko dukkan su malaman makka ne kuma nabi na karshe dukkan su malaman madina ne sauran dukkan su malaman madina ne kuma daga cikin shi akwai ruwaya tabi'i daga tabi'i shine yahya da muhammadu taymi tabi'i ne ya rawaito daga tabi'i wannan ana samun shi da yawa in kace kuma in kaso ma kana iya cewa tabi'i guda uku daya yana rawaitowa daga daya in ka ƙara alƙama akan fadar jumhur cewa shi ma tabi'i ne kamar yadda aka fada wasu kuma suka ce sahabi a ciki akwai cewa a cikin sanadin akwai ruwaya da anwa na ruwaya ta tahadis mun sani cewa nau'i na ruwaya ko a ce haddasana ko a ce akhbarana ko a ce an fulan to a cikin wannan sanadin akwai kalmar haddasana wadda Imam al-Bukhari ya amfani da ita wadda tana daga cikin mafi girman lafazi na sigogin bada hadisi kace haddasana dan babu wani shakku akan cewa gaba da gaba ya baka hadisin kuma babu wata ana a ciki zuwa karshe kuma suka ce babban abin da al-Imam al-Bukhari ya kiyaye nan na hikima shine ai kitab bada'ul wahyi ne ya fara bada'ul wahyi ne fara wahyi to wahayi a ina aka fara wahayi a makka ko to tunda a makka aka fara wahayi kuma munasaba sai bukhari ya rawaito hadisin daga malamin shi wanda yake na garin makka shine al-imam al-humaidi daga bayan makka kuma a ina kuma aka ci gaba da sabko wahayi madina kuma sai kawo na biyun su wanda suke biyo musu cikin sanadin malaman madina kenan hatta a cikin sanadin akwai kiyayewa al-ladaiful isnadiya kiyayewa ta ilimi ba haka ba kawai yake zuwa yana da hadisin ya zo mishi ta hanyoyi da dama da a cikin littafin al-jami'u sahih ya kawo shi haguri shidda banda wannan yayin da wannan wajen guri bakwai kenan yana da hanyoyi da dama, amma wannan hanyar dan kiyaye wannan fa'idar sai ya kawo shi ta wannan hanyar, sai kawo shi ta wannan hanyar al-Imam al-Humaidi, dan saboda magana ce ta wahayi. Yake cewa naji Umar dan Khattab yana cewa matanin hadisi kenan, innamal a'malu binniyat, lalle dukkan ayyuka ma'anasu mal a'malu innama tufidul hasar, mal a'malu illa binniyat, ayyuka ba komai bane sai da niyya, dukkan wani aikin da ba niyya ma'ana ba kore aiki ba ake cewa ba aiki bai samuwa sai da niyya, a'a ana iya samun ayyuka ba tare da niyya ba ko tare ba tare da niyya mai kyau ba, to amma a samu aiki hakikalin cewa ya samu lada sai da niyya, aiki ba komai bane sai da niyya. Kenan yazo da wani lafazin cewa al a'malu bin niyyat ko kuma al amalu bin niyya, kamar yadda muka ce ya gashi guri bakwai, to kuma ya kiyaye wajen sabanin lafazin su ma ya kawo su zuwa gaba. A ruwaya wani malamin nashi ya samu shi da kan cewa al a'malu bin niyyat babu kalmar innama ko kuma al amalu bin niyya, kamar dai bayan dai insha Allah zan muga hanyoyin a gaba, dan saboda al Imam al Bukhari yana karrara hadisi dan wata fa'ida, duk inda kaga ya karrara hadisi ya maimaita shi, to ba maimai bane, wanda ya san abin da yake ciki ya san menene yasa ya karrara shi. Yanzu in yaje a wani baban da zai kawo shi ta hanyar wani malami daban, dan saboda littafi ne kai tsaye na hadisi, kuma kai tsaye littafi ne dokan hukunci, bayan ka dauki hukunci kuma ka dauki gane cewa wannan hadisin yazo ta hanya kaza, yazo ta hanyar wane, yazo ta hanyar wane a sanadin da ni nake da shi abin da al-Imam al-Bukhari yake ni, yan fa'idar takrari kenan. Kuma fa'idar takrari ta biyu, hadisin in yazo da lafazza masu yawa sai kawo shi nan da wannan lafazin, kuma can gaba sai kawo shi da wani lafazin dan ya bada, dan saboda tattara dukkan lafazzan hadisi su suke huddo wata fa'ida, su suke fassara wani abin da ba gane ba a cikin hadisi. Kenan wancan hadisin aka ce al-amalu bin niyya, wannan cewa innama sai ta kawo ta fassara shi kamar yadda gaba zan mu gani, yayin cewa innama li kulli mar'in ma'ana, yana tabbata ga kowane mutum abin da ya niyya. Faman kana hijratu ila dunya, duk wanda ya hijira shi dan saboda duniya, yusibuha ya same ta, aw imra'atin yankiwa, ko kuma dan saboda wata mace ya aure ta, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, hijira shi ta tabbata zuwa ga abin da ya hijira zuwa gare shi. Kenan wannan hadisin yana daga cikin manyan hadisai wanda suke bayyana cewa duk wani aiki da mutum zai yi sai da niyya, duk abin da zaka yi in babu niyya kyakkyawa a cikin shi. Al-Imam Ibn al-Munayyir a cikin Tarajim yake cewa farkon Annabi sallallahu alaihi wasallam zawwa hijira zuwa Madina, ya kasance an umarce shi da yayi khalwa ya rika wannan abun ga agaru Hira, a kogon Hira. Ina ga wannan ba mun takaita ba ko haka kaman magarba ta taho ko karanta fawaid kin a gurgurje ya zama da shi hadisin da mun kare da shi. Yawa a cikin hadisin akwai fa'idodi da dama, akwai fa'idodi da dama, kuma wannan hadisi an kawo naqad daga malamai da dama akan wanda suke girmama sha'anin wannan hadisi. Abu Abdullah yake cewa babu a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hada abubuwa ya wadatar mutum game da fa'idodi kamar wannan hadisin. Abdurrahman ibn Mahdi da Imam Shafi'i sun rawaito ga abinda Imam al-Bukhari ya rawaito daga wajen su da Ahmad ibn Hanbal da Ali ibn al-Madini da Abu Dawuda da Tirmizi da Daraqutni da Hamzat al-Qattani suka ce wannan hadisin sulusun musulunci ne, ɗaya bisa uku ne na musulunci. Daga cikin su akwai wanda yace rubu'un musulunci ne, sai suka yi sabani akan ayyana sauran sulusun. Kuma Ibn Mahdi yace yana shiga cikin babi 30 daga cikin babi na ilimi. Ash-Shafi'i yake cewa yana shiga cikin babi 70 na ilimi. Wani yana abin da yake nihi dan kawai kai matuƙa ba wai takaita adadin ba. Ibn Mahdi yake cewa ya kamata ga duk wanda zai rubuta littafi ya sa wannan hadisin ya zama shine farkon abin da zai fara da shi, kamar yadda Bukhari yayi. Baihaqi yake cewa wannan hadisin kasancewa shi sulusin ilimi ne, dan saboda ayyukan bawa suna kasancewa ayyukan zuciya, ayyukan halshi, ayyukan gabbai, amma niyya ita ce ta farko, ita ce jagora, sai zamana aka gabatar da ita shine wannan hadisin. Kuma bayani ne yake akan niyya, dan saboda ita ma abu ne mai zaman kanshi, daga nan ne ake cewa niyyan mummuni ta yi aikin shi ma. Kenan idan muka yi duba zuwa ga zancen al-Imam Ahmad cewa sulusin ilimi ne, zan musan cewa ba mubalaga bace, lalle tabbasa haka ne, wannan hadisi sulusi ne na ilimi ina ga wannan mukaddimomin sun dauke mana lokacin mun tsaya hadisi daya idan muka tsara ko da hudu ne ma zan inda wannan mukaddimomin sati mai zuwa insha Allah da ke su an kare da su insha Allah sati mai zawwa wancan hadisan da zan mi sai su kauci gaba ne da zan mi da karatun zan mu samu fursa karanta sauran hadisan insha Allah ta'ala yan mu takaita nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda mai kuskure kuma ubangiji Allah ya mana gafara ubangiji Allah ya yi gafara ga shi mawallafin kuma Allah ya ba da istimrari da ci gaba da ba mu karhin guyuwa da ci gaba da wannan darasi ya amfane mu ya amfanar da yan uwan mu musulmi da daliban ilimi gabaki daya ina nan zan mu takaita gabaki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.